la beki
tora rawa dan zuciya
ya ni mun ga bai kikiwa ina na ki
ya ni mun ga bai kanka ba tauraro
tauraro ranar tado gobei so kuma ba dallo ni
karo hina nan ciki idan banka to ne wanga ranar saba
tauraro
fara ban jaka tashi ba
tauraro ki dan sun kuya
tauraro
garma na auna tsaya
tauraro
yo in wai kina shauya
tauraro
ta banga mai kenki ba
ina baka so yayya dan zuciya tauraro
a dan zuciya
Zuciya
Peace 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 Peace